ajere dai orjin ɗin ta APC a can Abuja ta bada takardar shedar shugabanci ga rassan jahohinta guda 34 amma ba ta yi hakan ba ga na jahohin Kano da Sokoto biyo bayan rigingimun da ke wakana a waɗannan jahohi guda biyu. Alhaji Ahmadu Haruna Zago shike shugabancin jam'iyyar a Kano tsagin tsohon gwamna Ibrahim Shekarau.
So dama takardun nan na certificate return dama already suna hannun uwar jam'iyya. Mu kuma da mu da Sokoto da wasu jahohi waɗanda suke da matsaloli ba buga namu ba, amma da inda tabbatar maka cewa rahoton da aka bugawa aka kai wa jami'a wanda kotu ga hukuncin da ta kuma jami'a ta yi da ai wannan abu wannan hukunci jami'a ta karɓa kuma ta amince za ta yi, saboda wannan mara certificate a gurinmu kamar wani abu ne formality, amma dai a ƙa'idance a shari'ance an gama wannan magana ba tare da hukunci ba. Saboda ɗauka ƙara baya tabbatar da cewa wannan hukunci da aka yi bai tabbata ba, hukunci ya tabbata illa kun ga ɗauka ƙara hajjira tukun na gani, amma mu a gurinmu wannan hukunci haka yake yau haka yake gobe Allah yadda. Amma yanzu na tabbatar maka cewa jam'iyya tana dubawa kuma za ta bi umarnin kotu, za ta bi hukuncin kotu, za ta tabbatar da hukuncin kotu.
To yanzu a yadda ake wace shugabancin APC a Kano?
Hannun shari'a da idan shari'a da idan jam'iyya Alhaji Ahmadu Haruna Zago ni shi ne shugaban jam'iyyar APC, domin da su ne an ba su certificate din ajiya.
Kokarin jin ta bakin shugaban tsagin gwamna Ganduje Abdullahi Abbas ko sakatarensa Ibrahim Zakaru Sarina ya titira. Amma ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Kano kuma guda cikin masu ruwa da tsaki na wannan tsagi na gwamna Honorable Kabiru Alhassan Rum ya ce,
to da maka sun magana ta shugabanci a tafiya haƙƙi na zama na tafiya, kuma matakin da ake da shi a kotu ka ce ita ma kotu kuma a ba ce mai ƙarfi wanda kuma ita hukunci dole a saurare ta, kuma shugabanci yana zama a duba a ga yadda za a yi a fitar da cikin wannan matsala, domin kullum harkar kotu ba za ta zama wajen rikicin jam'iyya ba.
To yanzu a yadda ake honorable ware ne shugaban APC a Kano?
Kamar yadda ka sani tun da yanzu ana kotun ɗaukar ƙara, ka ga na farko da ma ba a yi pronouncing a kan maganar shugabancin jam'iyya na jiha ba, har yanzu ko da hukuncin kotu ba ta ambaci shirawa na shugaban jam'iyyar APC a Kano ko kuma ba wani ba ne. To kuma duk da haka rikicin jam'iyya ta bar shira ya kamata a shiga cikin wannan lamari, kuma muna goyon bayan dukkan wani mataki ne da masu ku domin a samu a zauna lafiya.
Ni dai masana kimiyyar siyasa ke faɗin cewa
matakin ya zo ne a daidai lokacin da ba a samu kammaluwar rahoton a kwamitin sulhu da ta tura ita jihar ba, sannan kuma na biyu da kuma magana cewa har yanzu bangarorin guda biyu suna kotu, ta saboda haka abubuwa ɗaya daga cikin biyu ya sa dole sai an jira ba tare da an rantsar da wani bangare daga cikin bangarorin da suke daga jihar Kanon ba. Akwai jihohi ɗin masu matsaloli ɗin, amma jihar ita jam'iyyar ta yi bazata wajen ɗaukar mataki a kan waɗannan jihohin wanda a cikinsu watakila akwai jihar Zamfara. Tafiya kotu ɗin ai ya sa dukkanin wani mataki da aka ɗauka za a iya cewa kamar sub judicial ne, kamar baka jira kotun ta yanke ba. Duk da dai
Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan na kwalejin share fagen shiga jami'a ta Kano. To amma Farfesa Nasiru Adamu Aliyu na tsangar koyon aikin lauya ta jami'ar Bayero Kano na cewa,
amma Arbi ya ce lalle in ka duba kashi 1980 cewa yi waɗannan sharuɗi a yi cikin gaggawa, to da haka ina ganin ba zai yi wata illa daya ba, domin har sai kutun koli matuƙa nan gaba a yi wata uku a gaban gaba da har kutun koli. To ina ganin ba wani matsala ba ne gaskiya babba, ko da akwai inda zai kalle shi. Mu ka ga da yake harkar doka da mun tsarin mulki ne shi ne ɓangaren mu, mun zamu kalle shi kenan. In kotu ta ce wani shi ne kaza, to in za ku cika duniyar nan kuna cewa shi wani a doka a ka'ida a tsarin mulki shi ne. To saboda haka wancan bangare har yanzu dai su ne zai masu nasara a zahiri.
Rahotanni sun ce yanzu haka dai jagororin ɓangarorin biyu na zaman tattaunawa da juna domin fahimtar junansu a can birnin tarayya Abuja. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.